the biggest impression that I have had of Nisha, just meeting people here, students.
Really Knopf kenan wata malamar da gwamnatin Amurka ta aika jinkurin Nijar domin yi wa kasa hidima inda ta shafe watanni 10 tana karantar da Turancin Ingilishi a makarantun SKA da ISTIC.
The memories that I have from
Really na bayyana yadda take jin alamun za ta yi kewar albanta da ma sauran abokan aikin ta saboda cewar ta ta yi zaman mutunci da su a tsawon wannan lokaci. Lura da yadda wannan matashiya ta gwada kwarewa akan aiki da kuma yadda ta zauna lafiya da jama'ar da ke tare da ita, yasa ofishin jakadancin Amurka a mai shirya wani kwarewa biki domin ba ta damar yi wa abokan zamanta ban kwana a hukunce. Inshi Alhashi Idi Barau, jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a Niger.
Kamar wata hidimar kasa ce ta zo ta yi a makarantar horar da ɗalibai ta fannin kasuwanci da ayyukan gwamnati da kuma makarantar ISTIC ta horar da ɗalibai ta hanyar aikin jarida. Makarantun da suka ci moriyarta kamar SKU da ISTIC ba su kashe ko dala ba. Gwamnatin Amerika ne ya ɗauki ɗawainiyar aiko ta su samar mata gidan kwana da kuma kuɗin ɗawainiya. Ta kammala wannan aiki ne yanzu za ta tafi kuma wata ƙasa.
A cewar Abba Kyari, wani malamin da ke koyarwa a makarantar ISTIC, sun koyi abubuwa da dama daga Rally Club a tsawon watanni 10 na aikin hidimar da ta yi wa nishar da sunan gwamnatin Amurka.
Ya yi ƙaruwa abin da aka samu, ilimi ne aka ɗora mana. Yarinya ce ƙarama, amma a wajen koyarwa tana da fusa'a, kuma fusa'an da muka samu a gare ta mun ƙara a cikin experience. Gaskiya mun koyi abu da yawa gare ta, idare ba a yi wa mu mantu. Matasan Nijar in suna aiki kamar yadda ita wannan ta tsaya muka yake da ita, ba gaskiya mun yi gaban maurin koyar da su.
Shekaru sama da 30 kenan da cibiyar Raya Al'adun Amurka ke karantar da Turancin Ingilishi a nan Nijar. Abin da ya baiwa dubban jama'a galibin su matasa damar lakantar karatu da rubutun wannan harshe da a yau suke amfana da shi a harkokin su na yau da kullum. Saboda haka jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker ya ƙara jaddada ci gaban wannan shiri na horar da jama'a.
In this is on the bibliothèque of Rosa Parks, for example, the program de enseignement en anglais.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.